This is a more playful song called Watermelon Juice, written last month or the month before. Watermelon juice sticking to the sides of her chin. Watermelon juice, sticky bubblegum sticking to the strands of her hair. Sticky bubblegum, watermelon juice, sticky bubblegum. And a ladybug is crawling on her thumb. And she's messy and she's sloppy and she's having fun. Oh child, never change, never open your eyes. Oh child, never grow, don't get older, get wise. Oh child, just be lazy, be crazy, pick daisies instead of a career. Oh no. Sticking to the sides of her chin, watermelon juice. Sticky bubblegum sticking to the strands of her hair, sticky bubblegum. Watermelon juice, sticky bubblegum. Little ladybug is crawling on her thumb. And she's sloppy and she's happy and she's having fun. Oh child, never change, never open your eyes. Oh child, don't grow, don't get older, get wise. Oh child, just be lazy, be crazy, pick daisies instead of a career. Oh la na 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 na. Da 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 da